lamarin rashin tsaro a Najeriya dai ya zama kalaji har gani domin tun jama'ar Najin faruwar hare-haren ta'addanci daga nesa har sun isko su kuriyar gida. Hakan ne ke faruwa a Sokoto dake arewa maso yammacin kasar domin yanzu haka zaman lafiya ya fara yin bankwana da jama'ar yankin Tambuwal dake kudancin Sokoto mahaifar gwamnatin jihar. Yanzu kusan mako hudu kenan yan bindiga sun hana mutanen garuruwan dake yankin Jabo dake Tambuwal bacci da idanu durufi kamar yadda wani mazaunin garin ya bayyana.
Ka tashi dauka ta hukumar tunkumar 17 sun ka dauka kuma sun ka azo mana kudi naira miliyan 20 ka saka ka an ka shirya miliyan 10 sai da mun kai ta sai sun komi da komi a tare gona tuma kai yanzu haka akwai gonan mu da mun ka sai su wata gerun ta ciki har da kanu mun ka sai ta hashi a gerun kuma da bisashen mu kai hajja kai mun sai su ga mai ta yanda in wallahi mallam ka tar da sawabi da kun an ka hada kudi a kai musu wallahi muna da bukatar ceto don Allah a taimaka mana muna kira daga gwamnatin tarayya in ba cin amana za ta yi ba don Allah sai muka muna kwanci hankali shi kasan mu yanzu babu shi wallahi da dare ba mu kwana da ranar yau
har wa yau na tuntubi wani mazaunin garin Abubakar Jabo wanda yake ko jiya juma'a da dare mahara sun shiga wani gari a yankin
wayi wasahe yau asabar sun je wani gari da ake cewa Rahin Kuriya dake gaban tafki iyaka da zai iyaka da Guni yau wayi wasahe garin sun kashe mutane sun gargada mutane yanzu haka halin da ake ciki garin na can babu dadi babu dada dawa cikin garin don Allah don Annabi daga gwamnatin tarayya harin da ya dawo jiha da karamin hukuma su waiwaye mu da irin rahama mutanen yankin ga suna cikin tashin hankali ba mu iya kwana da dadi wallahi kauyukan nan yanzu duka cikin garin Jabo suka kwana sai ka shiga cikin gida guda inda bai wuce dakuna da baka cin mu mutun ya kai kusan 100 da wani abu duk da akwai jami'an tsaro nan Jabo su kadai ba za su yi tun da akwai jami'an tsaro na sojoji da yan sanda da civil defense amma barayin har suka shigo suka yi abin da suka yi babu abin da wayannan jami'an tsaro suka aiwata su a wannan lokacin da barayin suka shigo.
Na tuntubi rundunar yan sandan Najeriya akan wannan batun kuma kakakinta a Sokoto DSP Sanusi Abubakar ya ce a bashi lokaci zai bincika.
Jabo Tambuwal ne?
Eh Tambuwal local government ba.
Rita Allah Rami verify some test.
Tami
ta tudi GPO.
Sai dai har zuwa hada wannan rahoton ban ji ba daga gare sa. Masana harkokin tsaro a Najeriya na ganin irin wannan harin na Tambuwal manuni ya ce akan abubuwa da dama kamar yadda masanin tsaro Yahuza Getso ke cewa.
Sako ne ga shi gwamna Tambuwal da sauran gwamnonin yankin da kuma ita kanta gwamnatin tarayya bisa ga cewar wato duk kokarin da take da awar tana yi na cewar tana magance yan bindiga alamomi ne waɗannan suke alamtawa na cewar abin da take faɗa ba gaskiya bane kuma sako ne ga su al'umma gari na su sani cewar gwamnati bata shirya tunkarar wannan matsalar tsaro ko kuma tunkarar matsalar yanda za a magance wato kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasa ba.
Matsalolin rashin tsaro a Najeriya na cigaba da daidaita yankuna inda jama'ar da suka tsira da rayukansu ke ta yin ƙaura zuwa manyan birane domin ceton rayukansu duk da ciwar da mahukunta ke yi suna kokarin magance matsalolin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.